mai littafi Ibn Taymiyyah rahimahullahu da yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya. Li yuzhirahu, domin ya rinjayar da addina alladini kulli akan addinai dukkan su. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa shaida akan haka. Ga sharu ga bayani nan. Qauluhu, fadata shi mai littafin da yace alhamdulillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah. Allazi arsala rasulahu, wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Wane ne? Yace Allahu ta'ala, Allah madaukaki yuhamadu. Ana gode mishi, yana gode ma Allah ne shi mai littafin. Ana gode mai ala kamalihi ta'ala akan cikarsa shi Allah madaukakin sarki. Wa ala in'ami, kuma ana gode mai akan ni'imomin da yayi muna. Fa nahnu, don haka mu nahmadullah ta'ala, muna gode ma Allah madaukaki. La'annahu, domin shi Allah kamilus sifat, mai kammalallin siffofi ne. Duk siffofinsa sifatul kamali ne. Min kulli wajhin, ta kowace gefe. Wa nahmaduhu aidan, kuma muna sake gode mai. La'annahu, domin shi Allah kamilul in'ami, mai cikakken ni'ima ne. Wal ihsan, da kyautatawa. Duk abinda aka ce mana ni'ima yayi muna, duk abinda aka kyautata yayi muna. Don haka ya zama wajibi gare mu gode mai. Kamar yadda Allah yake cewa cikin wata ayat, cewa ma bikum min ni'matin, duk abinda aka gare ku na kowace irin ni'ima fa minallahi, daga Allah take. Ko akwai wanda kun kawo kanku? Thumma idza masakumud duru, sannan idan cuta ta shafe ku, fa ilaihi taj'aruna, zuwa gare shi kuke kai ƙara. Taj'aruna, daga murya da koke, shine jara'a. Daga murya ta hanyar koke. In cuta ta same ku, zuwa gare shi kuke kai koke. Wa akbaru ni'matin, mafi girman ni'ima, an amala Allahu biha, da Allah yayi ta alal khalqi akan talakai ne, irsalur rusul, shine aiko manzanni. Allazi bihi hidayatul khalqi, wanda da aiko manzanni shiriyar talakai take kasancewa. In ba don manzannin nan ba, da yanzu ana nan, ba bambanci da bisa shi. Wala hadha, saboda haka yaqulul mu'allifu, shi mu'allafin littafin Ibn Taymiyyah yake cewa alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah. Allazi arsala rasulahu, wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Kaji dalilin godiya. Wal muradu bir rasuli huna, abin nufi da manzo anan, aljinsu, jinsin manzannin. Allazi arsala rasulahu, wanda ya aiko manzonsa, ba ana nihin manzo guda ba, duk manzannin Allah. Fa inna jami'ar rusuli, domin dukkan manzanni ursulu, an aiko su ne bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Walakin allazi akmala Allahu bihi risala, sai dai wanda Allah ya cika manzanci da shi, shine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qarhatama Allahu bihil anbiya, Allah ya cika annabawa da shi annabi Muhammadu. Watamma bihil bina, kuma ya cika ginin da annabawa sun kai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abinda sun karantar kamar gini ne. To sun bar tubale, wurin tubale guda ba su isa, sai annabi Allah ya aika annabi don ya zo ya ida ginin. Kama wasafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu, kamar yadda annabi ya siffanta kansa bin nisbati lirrusul, ga abin da ya danganci manzannin Allah. Misali na da misalin sauran manzannin da daggabace ne, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar mutum ne wanda ya gina bene, ya kammala komi ga benin nan illa wurin bulo guda ɗaya rage bai sa ba. To sai Allah ya aiko, ni ne bulon, ni na zo ni sa bulon, gina ta kammala. Haka ya siffanta kai ne. Yace ka rajulin, haka yake kamar mutum bana kasar wanda ya gina bene, wa atammahu, ya cika ginat. Illa mawda alabnatin, in bancin bagirin bulo guda. Fa kana nasu, mutane sun kasance ya tuna ila hadhil qasr, suna zo mu wannan benin. Wa yata'ajjabuna minhu, suna ganin shawa tai. Illa mawda hadhihi labna, in bancin bagirin wannan bulon da ba a saba. Ya kulu, sai annabi ya ce, fa anna labina, to ni ne bulon. Wa ana khatimun nabiyyi, ni ne cikamakin annabawa alaihi salatu wassalam. Tsira da aminci su tabbata gare shi. Wa qauluhu, fadate da yace bil huda, huwa allazi arsala rasulahu bil huda, ya aiko su da shari'a. Ko alba'u huna lil musahaba ba'un tibbil huda ba'un din nan to ta musahaba ce wal huda abinda a huda shari'a huwal ilmun nafi shine ilimi mai amfani duk wani ilimi mai amfani shi ake kira da shari'a wa yahtamilu an takuna alba'u ba yace ba'un ta musahaba bace kuma yana daukar ba'un din nan ta kasance littadiya ta ta'diya muta'addin wa lazim ai innal mursala bihi abinda anka aiko da shi mursal bi fatah as-sin innal mursala bihi abinda anka aiko da shi huwal huda shine shari'a wa dinul haqqi da addinin gaskiya wa dinul haqqi to menene addinin gaskiya huwal amalus salih shine kyakkyawan aiki la'anna ad-din domin kalmar addini huwal amal shine aiki awil jazaa'u 'ala al-amal koko sakamako akan aiki kalmar addini tana zuwa da ma'anar aiki tana zuwa da ma'anar sakamako akan aikin fa min idlaqihi 'ala al-amal inda an kai idlaqin kalmar dini tana nuhin aiki qauluhu ta'ala fadar Allah inda yace inna ad-dina indallahi al-islam addini yardaje wurin Allah shine musulunci kenan aikin da Allah ya yarda cikin ayyukan addini duka shine musulunci duk wanda ya aikata wani aiki da sunan ibada ba musulunci ba Allah bai karba wa min idlaqi ala jazaa inda kuma an kai idlaqin kalmar addini akan sakamako qauluhu ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai ma yawmul jazaa'i maliki yawmiddin ay maliki yawmil jazaa'i kaga jazaa wal haqu ita kuma gaskiya da yace dinul haqi yanzu mun ji addini ko yazan aiki ko yazan sakamakon aiki to haquha diddul batil kishi ya ƙarya wa huwa shi ay al haqu ita gaskiya al mutadamminu wadda ta kunsa ce li jalbil masalih ga jawo maslahohi warad il mafasid da kuma tunkuɗe bannace bannace fil ahkam ga hukunci hukunci wal akhbar da labarurukan da anka ba su qawlu fadar mai littahi da yace li yuzhirahu alla din kulli Allah ya aika manzanni da gaskiya da addinin ya aika manzanni da shari'a da addinin gaskiya ko dan me li yuzhirahu alla din kulli domin ya rinjayar da addinin akan addine duka allamu litta'li lamun dinnan ta li yuzhira lamul illa ci wa ma'ana li yuzhirahu ayyu ulliyahu ya dauka kashi la'anna adh-dhuhura domin dhuhur bi ma'ana al-ulu yana da ma'anar daukaka wa minhu daggare shi zaharud dabba in anka ce bayan dabba ina yake ai a alaha samanta wa minhu anka ce zaharul ardi bayan kasa ai sada haruhinta kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce walau ya'khudhu Allahu an-nasa da Allah na kama mutane bima kasabu saboda sun ka aikata na laifi ma taraka ala zahariha min dabbatin da Allah bai ba ko dabba guda akan bayan kasa ba saman kasa kenan wal ha'un fi yuzhirahu li yuzhirahu ha'un din nan hal huwa a'idun ala rasuli shin mai komawa ce ga manzon au ala dini koko ga addini an yi sabani li yuzhirahu domin Allah ya rinjayar da shi don Allah ya rinjayar da manzon koko li yuzhirahu don Allah ya rinjayar da addinin in kana a'idan ala dinil haqi in ha'un din nan ta li yuzhirahu ta zama mai komawa ce akan addinin gaskiya fa kullu man qatala li dinil haqi to duk wanda yayi yaki domin addinin gaskiya sai ya kunu huwal ali da sannu zai zama shine madaukaki kenan la'anna Allah yaqul domin Allah yana cewa li yuzhirahu ala dinil kullihi domin Allah ya rinjayar da shi ya dauka addini akan addine dukka ne ya zahara hadhad din wato Allah zai rinjayar da wannan addinin ala dinil kulli akan addine dukkan su wa ala ma la dinil lahu hakan ma abinda babu addini gare shi duk wani addini da ba na musulunci ba Allah sai ya rinjayar da musulunci akai ne hakan ga wanda ma baya da addini sai ko fa yadhharu alaiha Allah ya rinjayar da addinin musulunci akan abinda ba addini ba min babu aula la'anna man la yadinu domin wanda bai addini akhabathu yafi lalacewa min man yadinu bi batilin daga mai addinin barna yana addini amma addinin bataccen addini to ga rashi da wanda ko addini bai to ai an ce duk wani mai addini wanda ba daidai ba sai Allah ya rinjaye da musulunci akai ne, to wanda bai ma addinin min babu aula Allah ya rinjaye su akai ne, muna tare. Fa idan don hakan ga kullul adyani duk wasu addinai allati yazumu ahluha waɗanda masu addinan ke riyanta annahum ala haqqin su akan gaskiya suke, sai yakuni dinul islam da sunna addinin musulunci zai kasance zahiran alaihim marinjayi akan su, wa alaman suwahum da kuma akan waɗanda ba su ba, wa alaman suwahum addinin musulunci ya zama marinjayi akan waɗanda ba su min babu aula yafi cancanta, muna tare. Wa in kana aida amma in hudin nan ta liyuzhirahu in ta kasance mai komawa ce ilal rasul zuwa ga manzo, wancan in ta koma ga addini kenan, to in kuma ha'un din nan lamirin nan ya koma ga manzon Allah alaihi salatu wassalam, fa inna ma yadhharu Allahu, to yana bayanin yana nufin kenan Allah zai rinjaye wa rasuluhu da manzon sa, la anna ma'ahu dinal haqqi, domin akwai addinin gaskiya tare da shi, wa alaki lattaqadirai, to akan kowane kaddarawa dai cikin kaddarorin ga guda biyu, in mun kaddara ha'un din nan ta liyuzhirahu za ta koma ne ga addini, ko mun kaddara za ta koma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa inna man tamassaka bi hadha ad-dinil haqq, duk wanda yayi riko da wannan addini na gaskiya fa huwa adh-dhahir, shine marinjayi al-ali madaukaki, wa man ibtagal izza, duk wanda ya nemi girma fi gairihi ga wani abu wanda ba addinin musulunci ba, faqad ibtaga dhulla, ya neman ma kai ne kaskanci, la'annahu domin yadda al'amari yake la zuhura babu rinjaye wala izzata babu girma wala karama babu daraja illa biddinil haqqi, sai da addini na gaskiya, wala hadha, saboda haka ana ad'ukum, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yace ina kiran kuma asharul ikhwa, ya ku jama'a taron yan uwa, ina kiran ku illa tamassuki zuwa ga yin riko biddinillahi da addinin Allah zahiran wa batinan, bayyane da boye fil ibadati ga ibadodinku, wasuluk da suluk dinku mashigarku, wal akhlaq da dabi'unku, wa fid da'awati ilayhi da kuma kira zuwa, ina kiran ku zuwa ga kutahi tsaye ga kira zuwa ga addinin nan, hatta taqumal millatu, har sai tafarkin ga musulunci ta tsayu, wa tastaqimal umma al-umar, musulunci ta daidaita. Auluhu fada ta yadda yace wa kafa billahi shahida, Allah ya isa sheda, ya qulu ahlul lugha, malaman lugha suna cewa innal ba'a huna ba'un anan wa kafa billahi, ba'un din nan ta billahi za'idatun qari ce kawai, ma'ana na tashi ko babu ta, wa kafa Allahu shahida, ma'ana ta yi ko bata yi ba, Allah ya isa sheda, don haka ba'un sai ta zanta ziyada, ba'u ziyada duk ba'un din da ake iya cirewa amma ma'ana ta tashi ita ce ta ziyada, litasini ladha, an kawo ta ne kawai don kyautata lafazin, wal mubalaga da kuma isa matuka fil kifaya ga isuwa, kafa billahi shi, Allah ya isa sheda, wa asluha wa kafa Allahu shahida, haka asalin maganar, wa shahida tamyizun, shi kuma tamyizi ne mahulun anil fa'il, wanda anka juyar daga fa'ili, la'anna asluha, domin asalinta wa kafat shahadatullahi, shedar Allah ta isa, sai an kace wa kafa billahi shahida, Allah ya isa matsayin shaida, to sai mu tsaya nan, to ma billah, to sai a zanka daddakawa na billah. Wani na billah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.